manya daga cikin mutanen da suka canja shekar daga jami'ar APC zuwa PDP sun hada hadda mataimakin tsohon gwamna a jami'ar APC Alhaji Abdusule, kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi Yakubu Y. Suleiman, da kuma Honorable Faruk Mustapha, wanda ya yi takarar kujerar gwamna a ƙarƙashin jami'ar APC kuma shi ne gabatar da mutanen da suka yi sauyin shekar ga abin da yake cewa.
Ya mai girma mataimakin shugaban tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma shugaban ƙasa da yardar Allah, in Allah ya kai mu alif 2023, ni Honorable Faruk Mustapha a matsayina na tsohon wanda ya nemi tikiti a jam'iyyar APC na governorship a Bauchi State. Mai girma shugaban ƙasa, insha Allah ina tabbatar maka da cewa a yau ranar 5 ga wata ka karɓe mu da ni da mugoya bayana da sauran na 'yan uwana wanda muka dawo cikin wannan jam'iyya mu sama da mutum 142 da wani abu da collectively muka dawo a madadin mu uku gaba daya. Don haka a yanzu zan ɗauki wannan dama na miƙawa mai girma chairman na jam'iyya na ƙasa kundinmu da muka yi na dukkan 'ya'yan jam'iyyar APC da suka bar wata a yau suka dawo zuwa jam'iyyar PDP.
Babban baƙo a wajen taron kuma ɗan takarar kujerar shugaban ƙasa a zaɓen shekarar baɗi, Alhaji Atiku Abubakar, wazirin Adamawa, ya taya al'ummar jihar Bauchi murna dangane da irin ci gaban da aka samu a jihar.
To jama'an Bauchi, assalamu alaikum. A madadin gwamnoni, senatoci da ciyaman na jam'iyyarmu da sauran manyan 'yan jam'iyya, jama'an Bauchi, mun zo mu taya ku murna da wannan kyakkyawar cigaba da aka samu a jihar Bauchi. Jama'an Bauchi, muna so mu ɗauki wannan dama mu taya ku murna domin yanzu kun sami gwamnati ta gari wanda take kawo cigaba a jihar Bauchi.
A nasa jawabin mai masaukin baki, gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Karon Bauchi ya shaida cewa siyasa a arewa daga Bauchi ya fara, kuma Bauchi garin wazirin Adamawa ne. Sannan ya ci gaba da cewa,
mai girma shugaban ƙasa, ga ka a Bauchi gidanka. Bauchi, mutanen Bauchi, mutanen PDP ne na aka fara siyasa a jamhuriyar Najeriya ta arewa, na aka san siyasan Aminu Kano, na aka san siyasan Tabawa Balewa. Yau kai ne ka karbi tutan Tabawa Balewa, yau kai ne ka karbi tutan Aminu Kano, kuma muna tabbatar maka cewa mutanen Bauchi sun dawo, suna tare da kai, suna son ka, kuma suna tare da mu. Muna gode musu saboda suna nuna ƙauna a gare mu.
Waɗanda suka halarci taron na Bauchi sun hada hadda Sule Lamido, Ibrahim Hassan Dankwambo, Bukola Saraki, Sanata Dino Malaye da sauran ƙusoshin jam'iyyar PDP na shirin Arewa maso gabas da kuma sauran sassan ƙasa baki ɗaya. Abdulrahman Muhammad, Murar Amurka daga Bauchi a Najeriya.